Assalamu alaikum, everyone.
This is the voice of Abida, a co-author in the Green and Red Lights, and my part is the red light. So here it goes. The overwhelming calamity. Duniya ta kusa tashi, gashin muna ta cin bashi, jama'a sun kasa sashi sashi, tabbas kafin ki akwai labari. Prevention is better than cure. Sign of the hereafter is pure. The world just acts as a lure. Don't be deceived. Yes, it's coming. Haka Ubangiji na ya faɗa, manzon rahama ya jaddada sallallahu alaihi wasallam. Rannan da rana za ta faɗa a yamma ta ƙara fitowa ta yamma. But this is a major sign. The mind might seem benign, but aware, a sign is still a sign. For a measure, then it's too late. Aiko alamun sun fara bayyana. Ai tunda manzon rahama ya bayyana sallallahu alaihi wasallam, yace shi alama ne mai nuna mana lokaci ya kusa. Musa kawai ake. Part of it is having tall buildings. We are scared of their own seedlings. Killings done without genuine reasons. Why was I killed? No, why did I kill? Fitintunu duniya za ta tara, ta zayyano ire-ire na fitsara. Rashin amana shi ma za ta ƙara. In kun ga wannan, to kusan ma ci sa'i. When some are covered but still be, sudden deaths found here and there. Lies being said without any fear. The hour is near. Are you prepared? Kaga duniya ta yi kyau babu shakka. Jama'a na ta bin duniya ana ta harka, yayin da marasa tausayi ke mallaka ababen hawa za ka gansu ko ta ina. Continuous eruption of volcanoes, earthquakes and tsunamis in all corners. When women exceed men in numbers, then await the hour, for it is near. Sai fa an koma ga Allah. Before it is too late, don alamu kam na ta bayyana. What have you prepared for in about Sharbik al-Shadid?